Lauren tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kudancin Amurka ya ce wanda yake karewa wato Nicholas Lyon na kwanci a asibiti domin yana fama da mura. Nicholas Lyon dai yana cikin waɗanda ake tuhuma ne da cin hanci da rashawa a hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. Lawyer Fernando ya ce Lyon yana mamakin wannan tuhumar amma a shirye yake domin kare kansa daga wannan tuhumar da ake masa. Ministan harkokin wajen Paraguay ya ce ma'aikatar shi ta karbi takardar neman ta sake Lyon zuwa kasar Amurka amma ya ce tilasta kotun koli ta kasar ta ba da izinin abin da zai kai makonni masu zuwa. Nicholas Lyon zai dan shekaru 87 ne, ya kasance shugaban hukumar kwallon kafa ta Latin Amurka daga shekarar 1986 zuwa 2013. A wani labarin makamancin haka kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai Greg Dyke ya ce ya kamata Sepp Blatter shugaban hukumar FIFA ya yi murabus domin halin da hukumar ta samu kanta a ciki.